Kalubalen tsaron da ake fama da shi a arewa maso yammacin Najeriya musamman a jihar Zamfara na cigaba da tsunduma dubban dubatar da mutane cikin mawuyacin hali. Zuwa yanzu dai akwai sama da mutane 100,000 da kalubalen tsaron ya raba da mahallansu suke gudun hijira a wasu wurare daban-daban. Duk da yake a faɗin jihar ta Zamfara kaf babu wani matsugunin yan gudun hijira a hukumance da aka samar. Sai dai wuraren da suke nema da kansu ko ne uwa da masu aikin tawalu da ke ba su wurare suna tsugunawa domin kaucewa hare-haren yan bindiga. Hakan ne yasa kungiyoyin fararen hula da ma wasu kungiyoyi masu zaman kansu da ba na gwamnati ba suna gudanar da wani gangami domin tunawa da ranar kula da kare haƙƙin bil'adama, wanda yayin gangamin suka ce sun lura da cewar a jihar Zamfara ana fama da matsalolin take haƙƙin bil'adama musamman mutanen yan gudun hijira da mata da ƙananan yara.
Sunana Ahmad Hashim, ni ne jami'in kula da shirye-shirye masu aiki da taimakon yan gudun hijira. An ci zarafi sawa an kore su daga mahallansu sun koma wani wuri inda ba su ba. Na biyu, an hana su samu abubuwan more rayuwa, shi ma cin zarafi ne, a ma'ana ruwan sha, abinci, kiwon lafiya da sauransu.
Sunana Zainab Nuhu. Abu ne ya ci ma mata tuwa ƙwarya saboda matsalar insecurity ɗin ga mahiwancin mata, ba su da wuraren zama, suna baro garuruwansu suna zuwa a nan ne wurare na musamman inda ake keɓewa domin tallafa musu waɗannan mata. To a wuraren nan ma mata suna samun matsalolin cin zarafi da dama a wannan gari.
Baya ga matsalolin na cin zarafi, akwai matsalolin na rashin muhalli da rashin sutura da rashin samun magani da sauran ababen al'amuran yau da kullum da yan gudun hijira ke fama da shi a jihar Zamfara, wanda kungiyoyin suka bayyana cewa akwai buƙatar a tashi tsaye domin ganin an magance ma yan gudun hijira waɗannan matsalolin da sauran haƙoƙin da ake takewa na zamantakewar aure da ƙananan yara ake bautarwa da sauran ƙalubalen tsaron da suka bayyana, kamar da shugaban na hukumar kare haƙƙin bil'adama ta ƙasa reshen jihar Zamfara Abdullahi Abubakar ya bayyana.
A gaskiya akwai ƙalubale da yawa, kuma abubuwan nan akwai damuwa don karuwa suke ba raguwa suke ba. Shi yasa muke kira ga dukkan masu ruwa da tsaki musamman ita gwamnatin jiha da su kawo dauki.
To sai dai gwamnatin jihar Zamfara da Lawal ya ce gwamnatin shi na iyakacin kokarinta wajen ganin ta share hawayen yan gudun hijira da sauran al'ummomin jihar da ke fama da matsaloli irin daban-daban, wanda kalubalen tsarin ya haddasar da ma sauran matsalolin da suke addabar jihar. Ya ce ya kaddamar da wani shirin na bada tallafi ga mutane 44,000 wanda za su amfana da kuɗaɗe domin ganin an magance matsalar sha'anin tattalin arzikin jihar.
In na ce maka babu yan gudun hijira a jihar Zamfara, ban yi adalci ba. Mun san da su, kuma akwai kwamiti wanda yake zagawa ƙananan hukumi don mu tantance mu tabbatar da cewa yan gudun hijira ne su ne, don mu yi ƙoƙari mu san ta wani hanyoyi ne za mu bi mu taimaka masu ta wajen abinci, wurin kwana da makamantansu. Abu ne wanda yake ana yi, kuma za mu ci gaba insha Allah. Yanda ma nake gani, in Allah ya da nan gaba kaɗan ba za mu samu yan gudun hijirar nan ba, don maganar tsaro alhamdulillah ana samun sauƙi, kuma da ikon Allah kowa zai koma gidanshi ya zauna a yi cuɗanya tsakanin Hausawa da Fulani da duk wata al'umma ma a wannan jiha tamu, in Allah ya yarda.
Tambayar da ita ce ko wani lokaci ne ake tsarin jihar Zamfara ta sake komawa turbata ta zaman lafiya da aka santa da shi tun a baya? Abdulrazzaq Bello Kaura, sashen Hausa na Amurka daga Wusau, jihar Zamfara a Najeriya.